الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، bayan haka ƴan uwa, muna ƙara jaddada godiya ta musamman da yabo da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci, a wannan safiya ta ranar Asabar, a wannan majalisi namu mai albarka mai suna Muntadal Muta'addibin, domin ci gaba da karatukanmu na lugha, musamman daga cikin littafin Al-Maqamat, maqamata Ash-Shaykhul Imam Abu Muhammad Al-Qasim Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Uthman Al-Hariri Al-Basri rahimahullahu ta'ala. A yau muna uku ga watan Rabi'ul Akhir, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace ma 29 ga watan goma shekara ta 2022. Darasi da ya gabata a wancan sati mun gama makama ta 36 mai suna Al-Maldiya. Darasi na yau, insha Allah ta'ala, za mu tashi makamar da ke bayanta. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala: المقامة السابعة والثلاثون الصعدية. ما لم الله يجيك أنسى نافتا واتوه وانا مقامة جي تتلاتين دبقوي ودى أكي كيران تدسونا الصعدية، wanda ta kai dangane ne wato izuwa wani birni daga cikin biranen ƙasar Yaman. Wannan birni tsakaninsa da birnin Sana'a wato tafiya ce ta farsaki 60. An gane ko? Birni ne wanda yake shahararre daga cikin biranen Yaman. Haka Al-Harith ibn Hammam, Al-Harith ibn Hammam ya hakaito annahu qala, shi ke faɗa, as'adtu ila sa'ada wa ana zu shababin yahki sa'ada wa ishtidadin yabduru banati sa'ada. Wato yake faɗa, as'adtu ila sa'ada, na tafi zuwa birnin Sa'ada, wa ana zu shababi, a lokacin nan ina ma'abucin daidaituwa ta tsayuwa, ma'ana ina miƙaƙƙe miƙewa wadda take zat, ma'ana babu wata karkata tare da ni. Wannan kinaya ce ke game da wato kuruciya. Shine yace wa ana zu shababi, wato ina ma'abucin daidaici na tsayuwa, yahki sa'ada, wanda yake kama da kasausawa, washtidadin, wato da sukuwa, yabduru banati sa'ada, wanda ke tsire ma wato jakanjeji. Lafazin as'adtu min al-is'adi ne, al-is'ad shine al-zahabu fil ard, tafiya a ban kasa. sai dai ba a amfani da wannan lafazi a wajen tafiya a ban ƙasa sai daga gu wanda yake kurami zuwa gu wanda yake madaukaki tudu. Idan yankin da ka fito wato kurami ne, inda kake dosa yanki ne wanda yake tudu, to a shi ne ake amfani da wannan lafazi na al-is'ad, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa a can cikin suratu Ali Imran, iz tus'iduna wa la taluuna ala ahad war rasulu yad'ukum fi ukhrakum al-aya. Shine Ubangiji ta'ala ya ce ku tuna lokacin da kuke nisanta don gudu a ban ƙasa, ma'ana lokacin da kuke tafiya. To dan haka in ku ya kasance daga yanki ne wanda yake tudu, kana dosar yanki wanda yake kurani, to suna amfani da lafazin inhidar. An gane ko? Inhidar, idan aka ce inhadara ya tafi a ban ƙasa, amma daga gu wanda yake tudu zuwa gu wanda yake gangare. To shine anan yace as'adtu ila sa'ada, na tafi zuwa birnin Sa'ada. Wa ana zu shaqabi, ina ma'abucin daidaici na tsayuwa ya haƙi Sa'ada, wanda yana kama da kasausawa, ma'ana miƙewar gangan jiki na yadda kasan kasausawa haka yake. Idan aka ce as'ada shine kasausawa goren mashi kenan, wadda take miƙaƙƙa zat, ba ta da wata karkata, wadda ba ta buƙatar sai an miƙe ta. Ga yacan alfazazi yana faɗa, Allah ya ji kansa, a cikin littafinsa al-ishriniya yana cewa afaban nada fayban wa a'mala sa'adatan wa a'mala sa'adatan fasasa bi zakal khalqalinan wa shiddatan wa a'mala sa'adatan, ya aiwatar da kasausawa, ma'ana goren mashi. Shine sai ce washtidadi, wato da gudu ko kace sukuwa, ya buduru banati sa'ada, wanda ke tsere ma wato jakan jeji. Jakan jeji su ne ake kira banatu sa'ada ko kuma jimuna. Sai ya ce falamma ra'aitu nadrataha, lokacin da na ga kyawanta, wa ra'aitu kudrataha, na yi kiwo ga tsanwan dausayinta. Lafazin nadira shi ne kyawo da yake kasancewa a cikin fuska, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa a cikin suratul kiyama, wujuhun yawma izin nadira, a cikin suratul insan walaqahum nadratan wasurura, a cikin suratul mutaffifin ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Shine an gane ko? Kamar yadda yazo kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fadarsa, naddara Allahu ra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha aw kama qala. Shine yace falamma ra'aitu nadrataha, lokacin da naga kyawanta, wa ra'aitu kudrataha, nayi kiwo ga tsanwan dausayinta. Sa'altu naharirar ruwati amman tahawihi minas sarati wa ma'adinil khairati, yace sa'altu naharirar ruwati, sai na tambayi ƙwararru na marwaita, ƙwararrun marwaita. Lafazin naharir jam'i ne na nihirir, idan aka ce nihirir shine malami wanda yake ƙwararre a fanninsa. Shine yace sa'altu naharirar ruwati, sai na tambayi ƙwararrun marwaita, amman tahawihi minas sarati, game da abinda wannan birni ya taras, wato na shuwagabanni. Lafazin sarah jam'i ne na sariyun, idan aka ce sariyun shine shugaba mai daraja, kamar yadda can Ubangiji ta'ala ke faɗa, qad ja'ala rabbuki tahataki sariya, kenan sarah jam'i ne na sariyun. Duk da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa sarah mufrad ne, jam'unsa shine sarawat. Sai yace wa ma'adinil khairati, wato nayi tambaya game da baramu na alkhairu. Lafazin ma'adin jami'i ne na ma'adin. Ma'adin shine wato ramin da ake tuno albarkatun ƙasa daga cikin sa. Shine yace wa ma'adinil khairati. Wato nayi tambaya game da baramu na alkhairu. Li attakhizahu jazwatan fi dhulumati wa najdatan fi dhulamati. Yace dan na rike shi a matsayin shine garo shina fi dhulumat, wato a cikin duhwai, na maida shi matsayin garo shina wanda zai ringa haskaka min gefe, fi dhulumat, wato a cikin duhwai. Wa najdatan, ya zame mun taimako da agaji, fi dhulamat, wato game da wato zalincin da ake mu. Lafazin jazuwa shine wato babban garushi wanda zai haskaka ma mutum gefensa, kuma sannan ya gunguma, ma'ana yayi maganin dari, kamar yadda can fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul qasas shine yake cewa falamma qada Musa al-ajala wa sara li ahlihi anasa min janibi turi nara qala li ahlihim kusu inni anastu naran la'alli atikum minha bi khabarin aw jazwatin minan nari la'allakum tasdalun. Shine yace li attakhizahu, danna maida shi jazwatan, ya zame mun garo shi, fi dhulumati, wato a cikin duhwai, nayi maganin sanyi sannan kuma naga wato ya haskaka mun duk abin da ke gefena. Wana shiddatan, kuma ya zame mun taimako, fi dhulamati, wato game da nau'in zalunci da ake mu. Lafazin dhulamat jami'i ne na dhulama. Idan aka ce dhulama, zalincin da aka yi ma mutum ya kai kukan cewa a fitar masa da haƙƙinsa. Yace fanu itali qabin biha rahibul bai khasibur rabai tamimiyun nasabi wa tibai. Yace fanu itali qabin biha, sai aka siffanta mun wani alkali a wannan birni na Sa'ada, aka ce da ni alkali ne wanda rahibul bai, wato mai yalwar gaba. Idan aka ce alba shine gaba, an gane ku mi ake nihi anan, wato mutum ne wanda yake mai yawan kyauta. Kinaya ce game da wato yawan kyauta, shine suka ce yace rahibul bai, mayel wacin alba shine kace damtse ko kuma kace gaba. Duk da cewa in aka ce alba shine gaba, daga nan kenan zawwa nan mutum ya ware gabansa haka. Sai yace khasibur ribai, wanda yake mai tsatsi wato na gidaje masauki. Lafazin arriba jami'i ne na rab'un. Idan aka ce rab'un shine masauki. Khasibur ribai ma'ana mai yalwa, ko kuma kace mai tsatsi wato na masauki. Tamimiyun nasabi, wato batamime ne a wajen danganta. Banu Tamim kabila ce daga cikin kabilu na Larabawa, wadda ake siffanta ta da girman daraja da kuma kyawawan halaye. Don haka zaka ji suna famar kai dangane zuwa wannan kabila. Domin duk wanda ya kai dangane zuwa wannan kabila, shi wani abun alfahari ne a gunsa. Sai ya ce waddiba'i, kuma haka wajen ɗabi'u kenan batamime ne. Ɗabi'un dangantarsa dan Banu Tamim ne, haka kuma ɗabi'unsa da halayensa. Yace falam azal ataqarrabu ilayhi bil ilmani wa atanaffaqu alayhi bil ijmani. Ban gushe ba ataqarrabu ilayhi, ina neman kusaci zuwa gare shi, bil ilmam, wato game da yawan kai kawo saboda ziyararsa. Wa atanaffaqu alayhi, kuma ina tallata kaina a gun sabili ijimam wato game da kankanta wato ziyara. An gane ko ina nuna masa ni ma dai mutum ne wanda yake mai daraja, shine yace wa atanafaqu alaihi, ina tallata kaina a gunsa bil ijimami game da wato kankanta ziyara. Lafazin ilmam wato shine ka lazimci abu kana kai kawo ka hadu da shi, kamar yadda yace falam azal bangushe ba ataqarrabu ilaihi, ina neman kusaci zuwa gare shi bil ilmami, wato game da haduwa shine kenan yawan kai kawo. Sai yace amma kuma wa atanafaqu alaihi, wani lokaci nakan tallata kaina a gunsa bil ijimami wato game da kankanta ziyara, koda yana buƙatar na je to nakan dan noki. Hatta sirtu sada sautihi, yace har na zamanto ni ne gamsa kuka na muryarsa. Idan aka ce sada shine gamsa kuka, ma'ana yadda idan ka kuga murya sai ka ji kamar daga nesa an karba maka. An gane ko, kamar yadda mutum idan ya daga muryarsa musamman ko a cikin jeji ne, musamman gu waɗanda yake na duwatsu, sai ka ji muryar daga can kamar an karba maka an maimaita ta. Shine yace hatta sirtu, har na zamanto sada sautihi wato gamsa kuka na muryarsa, wa salmana baitihi, na zamanto salmanan gidan shi, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa cewa Salman wato yana daga cikin iyalin gidana. Shine sai ya ce wa kuntu ma'ashtiyari shahadihi wastinshaqi randihi, na kasance wato tare da yankar farazumarsa, wastinshaqi randihi wato da shakar kanshin turarensa, ashhadu mashajirar kusumi, ina halartar dukkan gurare waɗanda suke na rikici na jayayya, wa asfiru bainal ma'asumi minhum wal mawsum, nakan zama jakada tsakanin wanda yake kiyayeye marar laifi daga cikin su, wal mawsum da wanda yake mai laifi. Lafazin shahad wato ita ce farar zuma. An gane ko, me yake nihi anan? Ma'ana amfanar da yake da wannan alƙali shine yake kamantawa da yankar wato farar zuma. Sai ya ce wastin shaqi randihi, kuma da shakar wato kanshin turarensa. Lafazin rand suna ne daga cikin sunayen turarka. An gane ko, wani turare ne wanda ake kiran shi rand, kamar yadda Imru'ul Qais a cikin waƙarsa fi dariqi ila al-Bizantiyya ya zano irin waɗannan nau'ikan turare, da yake cewa wari hasana fi huqqatin himyariyatin tukhassu bi mafruqin min al-miski azfara wa bana wa uluwiyyan min al-hindi zakiya wa randan wa lubna wal kiba al-muqattara. Ash-shahid yace wa randan wa lubna wal kiba al-muqattara. To shine anan yace wastin shaqi randihi, da shakar wato kanshin turarensa, ashhadu ina halartar mashajiral kusumi, wato wuraren rikici na jayayya da hayaniya, wa asfiru ina zama jakada bainal ma'asumi tsakanin wanda yake kiyayeye marar laifi kenan, minhum daga cikin su, wal mawsum da wanda yake mai laifi, ma'ana nakan zama jakada na yi kokarin sasanta su. Lafazin al mawsum min al wasl, idan aka ce al wasl shine aibi, wanda kar mu manta tuntuni ya gabata tun a cikin muqaddima, wa a tasimu mimma yasimu. Sai ya ce fa bainama al qadi jalisun lil isjali fi yawmil mahfali wal ihtifali, yayin da alƙali na zauna a fadar salil isjali wato domin yin hukunci, fi yawmil mahfali a cikin yini wanda yake na taro walihtifali, wato da taruwar jama'a. Yini ne na taro wanda dama a al'ada yini ne wanda akan zo a taro ana. Walihtifali kuma da taruwar jama'a, jama'a sun yi ca a wannan lokaci. Yace idh dakhala shaykhun balil riyash badil irtiash, sai wani dattijo wato ya shigo fadar alkali, balil riyash mai tsafin tufafi. Lafazin ar-riyash jam'i ne na rish, idan aka ce rish ma'ana tufa wadda take tsadadda, kamar yadda can Ubangiji ta'ala ke faɗa, ya bani adama qad anzalna alaykum libasan yuwari sau'atikum wa risha. Shine yace idh dakhala shaykhun balil riyash, sai wani dattijo ya shigo mai tsafin tufafi, badil irtiash wato mabayyanin zanzana. Al irtiash shine wato zanzana, ko kace mai kirkata, ma'ana jikin shi sai zanzana yake. Fatabassara al-hafla tabassura naqqali thumma za'ama anna lahu khasman ghayra munqali, wato sai ya lura da jama'a, ya kalli jama'a irin kallo wanda yake na mai jinjina. Idan aka ce naqad shine wanda yake jinjina kuɗi domin ya rabe tsakanin wanda yake kyakkyawa da wanda yake jabi, shine yace fatabassara al-hafla, sai ya lura da wannan jama'a tabassuran naqadin, irin nura ta naqadin mai jinjina. Thumma za'ama, sannan sai ya raya, anna lahu khasman, cewa yana da wani abokin jayayya, ghayra munqali, wanda baya miƙa wuya zuwa gun alƙali, yayi da shi cewa su zo yaƙi. Yace falam yakun illa kawdau ishraratin aw wahyi isharati, yace lamarin bai zamanto mafaci kamar wato hasken shine tarzatsin wuta. Idan aka ce shirara shine tarzatsin wuta, ma'ana karan wuta. Ga yace inna hatarmi bi shararin kal qasr, falam yakun wannan saukar Allah ne ya rike musu magana wanda suke falam yakun, yace lamarin bai zamanto ba illa kabau ishraratin, face kamar haskawar wato tarzatsin wuta, aw wahyi isharatin, ko kuma sako wanda yake na nuni. Hatta uhdira gulam, sai ga maka tintina an zo da wannan wato matashi, ka annahu dirgamu, kace zaki, ka annahu dirgamu, kace zaki ne saboda girman halitta da Allah ya masa. Faqala shaykhu, wato sai dattijon ya faɗa, yace ayyadallahu alqadiya wa asamahu min at-tagabi, yace Allah ya karfafi alkali, wa asamahu Allah nake roko ya kiyaye alkali, min at-tagabi wato game da kauda kai ga barin fitar da haƙƙin ma'abucin haƙƙi. Idan aka ce at-tagabi shine runtse ido, mutum ya kauda kai, ya manta, ya kyale laifin da aka yi, shine yace ayyadallahu al-qadiya, yace Allah ya karfafi alkali, wa asamahu Allah ya kiyaye shi, min at-tagabi wato game da rufe ido, ya kauda kai ga barin fitar da haƙƙin ma'abucin haƙƙi. Yace ranka ya dade, innabni hadha kalqalamir radi wasayfi sadi, yace ranka ya dade, wannan danawa da kake gani, yace kalqalamir radi, yadda ka san da kushashshen alƙalami haka yake, kwata kwata ba shi da amfani. An gane ko? Innabni hadha, lalle wannan danawa, yace kalqalamir radi, wato kamar da kushashshen alƙalami yake a wajen rashin amfani. Wasaifi sadi, yadda ka san takobi wanda yake mai tsatsa, shi ma ba shi da wani amfani. Yace yaji halu ausafal insafi wa yarda'u akhlaf al-khilafi, yace wannan danawa da kake gani ranka ya dade ya jahilci sifofin adalci ya jahalu a wasafar insafi ya jahilci sifofi wato na yi makai adalci wa yarda'u aklafal khilafi kuma ya tsotsi wato hantsa ta sabani lafazin akhlaf jam'i ne na khilfun idan aka ce khilfun ita ce hantsa wa yarda'u wato ya tsotsi akhlafal khilafi hantsa wato ta sabani ina aqadamtu ahjama idan nayi gaba shi sai ya ja da baya in aqadamtu idan nayi gaba ahjama shi sai ya ja da baya wa idza a'rautu idan na bayyana ahjama shi kuma sai ya koyi wa in abkaitu idan na hura wuta akhmada shi kuma sai ya buci wa mata shawaitu a duk lokacin da wato na gasa nama ramma da shi sai bada masa toka yace ma'a anni kafaltu muzdabba ila an shabba wa kuntu lahu al-aba marraba wa rabba yace ma'a anni kafaltu tare da cewa wannan yaro wato ni na rene shi muzdabba tun lokacin da ya fara rarrafe muzdabba tun lokacin da ya fara rarrahe ni na rene shi ila an shabba har aka kai lokacin da ya zama saurayi wa kuntu lahu al-afa marraba wa rabba na kasance gare shi mafi tausasawa ta wanda yayi tarbiya wa rabba kuma yayi inganta wato abin da yake tarbiyantarwa an gane ko wannan ga yacin cikin hadisi halaka min ni'matin tarubuha alaihi shine yace wa kuntu lahu al-afa marraba wa rabba na kasance gare shi mafi tausasawar marraba wanda yayi tarbiya wa rabba kuma yayi inganta abin da yake kula da shi fa akbar al-qadi ma shaka ilaihi wa adrafa bihi man hawalaihi wato alkali sai ya girmama abinda wannan dattijo ya kawo masa na ƙara wa adrafa bihi man hawalaihi wato ya ba wadan jama'ar da ke gefinsa mamaki game da wannan al'amari lafazin adrafa minal udurufa ne al-udurufa shine ma'ana zance wanda yake abin mamaki shine yace wa adrafa bihi man hawalaihi wato ya ba jama'ar da ke gefinsa mamaki game da wannan al'amari kuma qala sannan sai ya faɗa yace ashhadu ina shaidawa ina tabbatarwa annal uquqa lalle rashin da'a ta ƴaƴa ga mahaifa ahadu sukulaini yace ɗayan wabi ne guda biyu annal uquqa yace lalle rashin da'a ta ƴaƴa ga mahaifa ahadu sukulaini yace ɗayan wabi ne guda biyu idan aka ce as-sukul shine ma'ana wabi macen da in ta haifi ƴaƴa ba sa rayuwa sai yace wala rubba uqmin aqarru lil ayni yace kai so da yawa ma rashin aihuwa yafi faranta idanu a ce ma wai baka aihu ba wani lokacin yafi faranta ido wala rubba uqmin yace da yawa yace kararan cewa wani lokaci aqarru lil ayni shine mafi farantawa ga ido fa qala al gulam ya rusi ya fada wa qada am abahu hadzal kalam wannan zance ya kona masa zuciya sai yace wallazi nasaba alqudata lil adali wa mallakahum a innatal fadli wal fasli yace rantsuwa nake da ubangijin da ya kafa alqalai domin tabbatar da adalci wa mallakahum ya mallaka musu a innatal fadli ragama ta daraja wal fasli da rabe hukunci lafazin a inna jami'i ne na inan, idan aka ce inan ragama a inna kenan ragama, wannan ragamu ragamai shine yace wa mallakahum, ya mallaka musu a innatal fadli, wato ragama ta daraja, wal fasli da rabe hukunci. Innahu ma da'a qabbu illa amantu, walad da'a illa amantu, wala labba illa wa ahramtu, wala aura illa wa adramtu. Yace ranka ya dade, innahu wannan dattijo da kake gani, wannan mahaifin nawa, ma da'a qabbu, da dai bai taba yin addu'a illa amantu, face sai na ce amin, Allah ya karba. Ma da aqad, da dai bai taba yin addu'a illa amantu, sai na roki Ubangiji cewa ya karbi wannan addu'a. Walad da'a, bai taba kirarin wani abu ya danganta zuwa kansa, ko da ba nashi bane, illa amantu, face sai na gaskata shi. Wala labba, bai taba yin talbiya yace labbaika Allahumma labbaika illa wa haramtu, yace face sai na dau harami. Wala aura, wato bai taba haskaka wata wuta, ya kunna wata wuta, illa wa adramtu, yace wallahi sai na rurata. Wala aura, bai taba kista wata wuta, illa wa adramtu, face sai na rurata. Bai da annahu, sai dai cewa shi wannan dattijo da kake gani ranka ya dade, dabi'arsa da halinsa kamar ya bigi baygal anuki, kamar mutumin da yake neman kwan anguli ne, ko kuma ka ce baygul anu kwantsan waka. An gane ko sukan ce al'anu anguli, saboda ita anguli samun kwanta sai an sha wahala, bata cika ba yin kwai akan itace, can take nema kololuwar dutse can take yin kwanta, inda kafin ka hau ka dauko wannan kwai sai ka sha wahala. Shi yasa suke buga misali da abu wanda yake mai wahalar samu, suke cewa ma duna hu baydul anuk, kafin ka samu abu kaza to kon hankaka ne, wannan kwantsan waka ne, ko kuma ka ce kon angulu. Shine yace kaman ya bigi baybal anuk, wato kamar mutumin da ke neman kon anguli ne. Wa yadlubu dayrana minan nuki, kamar wanda yake neman tashi sama ne, minan nuki, wato game da wannan taguwai. Lafazin annuk, wato jam'i ne na wato naka, an gane ku niyaka, ka an gane ku jam'i ne na niyaka, kamar yadda wato ka ce annuk, ko kuma ka ce ainuk, ainuk ko kuma ka ce annuk, jam'i ne kenan na niyak. Shine yace wa yadlubun dayrana minan nuk, ya kamar mutumin da yake neman tashi sama ne, minan nuk wato game da wato taguwa kenan. Mufrad din shine annuk, jam'i shine niyak, ko kuma ka ce ainuk. Fa qala lahu alqadi, alqadi sai yace da shi, wa bima a'anataka, wai game da wani abu ne shi wannan mahaifi naka ya wahaltar da kai, wamta hana ba'ataka, ya jarraba wato da'arka, ya ga cewa kai ba da bane ba wanda yake na kwarai. Ala sai yaro yake fada yace ranka ya dade, innahu muzsafira minal mali wa muniya bil imhali, yasumuni an atalammaza bisuali wa astamtira suhuban nawali. Yace ranka ya dade, wannan dattijo da kake gani tun lokacin da safira minal mali, tafin hannunsa ya wuhinta game da dukiya, ma'ana ya talauce, wa muniya bil imhali, aka jarrabe shi wato game da fari, shine talauci, yasumuni bai gushe ba, yana kallafa mun, an atalammaza bisuali, wato na ringa lashe-lashe bisuali game da roƙon jama'a, in je ina bara, lafazin atalammaza min atalammuz ne, talammuz shine wato lashe abinda ke gefin baki, gefin lebe na miya kenan. Bayan gama cin abinci mutum da zai huddo halshensa yana lashe abinda yake gefin wato bakinsa. Shine yace yasumuni yana kallafa mun ana atalammaza, wato nayi lashe lashe bi su'ali game da roƙon jama'a. Wa astamira suhuban nawali, na nemi tsiyayar wato girgije na kyauta. Li yafiba shirbuhu alladhi gaba, wato dan abin shansa wanda ya kafe ya zamanto ya yawaita. Wa yanjabira min halihi man haba, wato dan abin da ya kare na halinsa. Wa yanjabira, wato ya koma ya tsaru, ya koma yadda yake a da. Wa qad kana hina akhadhani bid-dars, wa 'allamani adaban nafsi, wato tabbas shi wannan mahaifina wa ya kasance tun lokacin da ya rike ni bid-dars game da koyar da ni karatu. Wa 'allamani, ya sanar da ni adaban nafsi, ladubba na rai. Ashraba qalbi, yace tun a wannan lokaci ya shayar da zuciyata annal hirsa, cewa shi kwadai mata'abatun, wato mai wahaltarwa ne. Waddama'a, wato kwadai ko kace tsammani. Ma'atabatun, wannan abin zargi ne. Ma'atabatun ma'ana abin yi mararauka ne, ya zamanto mutum kawai shi dai tsammani kullun kwadai. Wa sharaha, ya sanar da ni cewa ita zalama matkhamatun, wato mai bata mutunci. Wal mas'ala, shi roko mal'amatun, wato lalaci. Dukkan waɗannan ɗabi'u ya karantar da ni tun lokacin da ya fara karantar da ni. Shine yace wa 'allamani adaban nafsi, ya koyar da ni ladabi na rai. Ashraba qalbi, wato ya shayar da zuciyata, ko kace ya cuɗanya zuciyata, kamar yadda yake can wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim. Anna al-hirsa, lalle shi kwadai mata'abatun, wato mai wahaltarwa ne. Waddama'a, tsammanin samu. Ma'atabatun, wannan wato abin yi mararauka ne. Wa sharaha, zalama matkhamatun, wato mai bata mutunci. Wal mas'ala, shi roko mal'amatun, wato lalaci. Thumma anshadani min falki fihi, sannan sai ya rera mun waka, wato daga tsagar bakinsa. Wa nahati qawafihi, daga sassaka wato waƙe-waƙensa. Idan aka ce nahati shine wato sassaka, ga ya can watan hitunal jibala buyuta, shine ya rera mun wato waɗannan waƙo, wannan waƙa. Shine yake faɗa, irda bi adinal aishi washkur alaihi, shukura mani lukullu kafi. Irda bi adinal aishi washkur alaihi, shukura mani lukullu kafirun ladaihi. وجانب الهرس الذي لم يزل يهد قدر المتراكي إليه وهامي أن إردك واستبكه كما يهامي الليث اللبدتيه واصبر على ما ناب من فاقة صبر أولي العزم وأغمض عليه ولا ترك ما المهيا ولو خولك المسؤول ما في يديه فَلْهُرُّ مَنْ إِنْ قَضِيَتْ عَيْنُهُ أَخْفَى قَذَا جَفْنَيْهِ عَنْ نَاظِرَيْهِ وَمَنْ إِذَا أَخْلَقَ دِيبَاجُهُ لَمْ يَرَ أَنْ يُخْلِقَ دِيبَاجَتَيْهِ. يَجِي إِرْدَى يَجِي يَاكَ يَارُكَ غَمْسُ بِأَدْنَى الْعَيْشِ دَكُومَا بَايَرَ يُوَا كُومٌ كَنْكَنْتَتَّى. Washkur alaihi, ka gode ma duk abin da ka samu a rayuwarka, shukura irin godiya ta man mutumin da alkullu kadan kasirul ladaihi, agunsa mai yawa ne, mutumin da komun kadan kin abin da ya samu to a matsayin mai yawa yake daukan shi, shine yace washkur alaihi, ka gode masa, shukura irin godiya ta manil kullu wanda kadan ladaihi agunsa kasirul mai yawa ne. Yace wa janibil hirsa, yace yaro ka nisanci kwadai, allazi wanda lam yazalbi gushe ba, ya huddu yana sarayar da kadira darajar almutaraki ilaihi mai hauhawa zuwa gare shi, duk kwadanda yake sarayar da darajar wanda yake hauhawa zuwa gare shi, yace yaro ka nisanci shi. Yace wa hami an irdika, ka kiyaye mutuncinka, wastabiqihi ka nemi wanzar da shi, kama yuhamil laysu allibdatayhi, kamar yadda zaki yake kiyaye allibdatayhi wato gashin kafadinsa. An gane ko? Domin taba wannan gashi na kafadar zaki to akwai wahala, ka tinkaro shi balantana har ka taba wannan gashi na kafadar shi, to shine anan yake masa nasihar cewa ya kiyaye mutuncinsa, yayi kokarin wanzar da mutuncinsa kamar yadda zaki yake kiyaye wato gashin kafadarsa. Yace wasbir, yace ka dau hakuri, alama na ba akan duk abin da ya same ka min faqatin na talauci, sabra ulil azmi, irin jimiri wato na manzannin Allah wanda ake kiran su da ulul azmi, wa agmib alaihi, yace ka rintsi ido akan dukkan kuncin da ya same ka. Ulul azmi sune su biyar, annabi Nuh, annabi Musa, annabi Ibrahim, annabi Musa, annabi Isa, sannan fiyayyen halitta cikamakin annabawa da manzanni, annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Shine yace wasbir, ka dau hakuri, alama na ba akan duk abin da ya same ka min faqatin na talauci, sabra ulil azmi, irin wato daukan hakuri da jimiri wato na ma'abuta himma da kokari, sune waɗannan annabawa guda biyar. Shine Allah ya faɗa fasbir kama sabara ulil azmi minar rusuli, shine sai yace wa gamib alaihi, wato ka rintsi ido akan wato duk abin da ya same ka na talauci, ma'ana ka rufe talaucin ka kar ka faɗa ma jama'a. Yace wala turik ma al muhayya, kar ka zubar da wato ruwan fuskarka, walau khawwalaka al mas'ulu ma fi yadayhi, koda wanda ka roƙa ya nuna zai baka duk abin da ke hannunsa gaba daya, to kar ka zubar da wato ruwan huskarka. Me yake nihi kar ka wulakantar da kanka ka zubar da mutuncinka? Al muhayya ita ce fuska. Wala turik, kar ka zubar da ma al muhayya, wato ruwan maganarka ita ce fuska. Walau koda al mas'ulu, wanda ka roƙa khawwalaka ma fi yadayhi, ya nuna zai baka duk abin da ke hannayensa gaba daya. Yace fal hurru, shi dana kwarai, man shine wanda in qadiyat ainuhu, idan idanunsa sun yi kwantsa, akhfa qadaja funaihi, sai ya koye kwantsar idanunsa an naziraihi, wato gabarin kenan masu kallansa idanunsa, in idan shi ma yayi kwantsa to ha ma yake ya koye wannan kwantsa kar wani ya gani. Waman yace da wanda idza akhlaqa dibajuhu, idan tufafinsa ya tsuha, lam yara an yi kulika dibajataihi, baya ganin halacci wato ya tsufar da dibajataihi wato fatar fuskarsa. Gane ku? Koda tufafinsa ya tsufa yana da bukata, to baya ganin halaccin cewa ya tsufar da wato fatar fuskarsa, ma'ana ya wulakanta kanshi a wajen roƙo. Kala sai yake faɗa, fa abasa shaiku waqfa harra, dacci ya sai ya daure fuska, waqfa harra ya sha kunu, ma'ana ya tsananta daure fuskar, wanda ra'a ala ibnihi wa harra, sai in gizo ga wannan dana shi wa harra sai gurnani. Lafazin wa harra min al-harir ne shine gurnani irin na mage ko kuma na kare. Wa harra yayi gurnani wa qala lahu, sai yace masa sa jijja bakinka ka kyale ya uqaq ya mara da'a. Idan aka ce uqaq min al-uquq ne mara da'a, ka ce aq ko kuma ka ce uqaq. Wa qala lahu, sai yace masa sa yace kyale min ya uqaq ya mara da'a ya man huwa shaja wa sharaqu, ya wanda matsayinsa wato makaraci wa sharaku wato da kwaruwa. Idan aka ce ashaja shine abin da yake tsaye ma mutum a makogoro, shi yaki kasa kuma shi yaki fitowa, shine makara. Wa sharaku kuma kwaruwa, kamar yadda idan mutum yana shan abin sha ya kwaru shine ake kira asharak. Yace waika, yace mamakin ka nake yaro. Yace a to allimu ummakal biba, yanzu mahaifiyarka zaka koya ma yadda ake kwanciyar aure. Wazi'irakal irda'a, yanzu mai shayar da kai ce zaka koya mata yadda ake ban nono. Yace laqad tahaqqaqatil aqrabu bil afa'a, yace tabbas yace kunama ta susa jikinta da mace da kumurcin maciji. Wannan karin magana ne ga mutumin da yake jayayya da abin da yafi karfinsa. Yace laqad tahaqqaqatil aqrabu bil afa'a, yace tabbas kunama ta susa jikinta da kumurcin maciji. Wastannatil fisalu hatta alqara, yace ƴaƴan taguwai sun sukunya hatta alqara, yace kai har masu kura masu kazuwa a jikinsu. Lafazin qara jami'i ne na qari, raƙumin da yake da cutar kazuwa, an gane ko kuma kace kura, kuraje ne da suke fitowa, shi yasa ai mai kura ake kiran shi al-aqra. Thumma ka annahu nadima ala ma farada min fihi, ka ce wannan dattijo yayi nadama akan abin da yayi rigayi daga bakinsa na miyagun waɗannan kalmomi da yayi ma wannan yaro. Wa hadathu limika ala talafihi, kauna ta kuro shi ala talafihi akan cimma kuskuren da yayi. Farana ilaihi bi aini atifin, sai ya kalli yaro da ido na mai tausasawa. Wa khafada lahu janaha mulatifin, ya sauƙaƙa masa sasanni na mai kaskanta kai, ko kuma ka ce wa khafada lahu, ya kaskanta masa janaha mulatifin, wato sasanni na mulaifin wanda yake mai neman tausasawa, ma'ana yayi tausasa masa hali. Wa qala lahu, sai yace masa waika, yace mamakin ka nake kai dana, yace ya bunayya ya kai dana, inna man umira bil qana'a, ka san da cewa wanda aka umarce shi da cewa ya dangana ya kame, wazujira aka tsawatar da shi an yadara'a game da kaskanta kai. Yace kuma arbabu libaa, wadanda suke da haja ta sayarwa su ne aka ce su kame. Wa ulul maksabati bisana'a, bisina'a, wadanda suke ma'abuta tsuhururi bisina'a game da wata sana'a su ne aka ce su kame kar su yi roko. Fa amma zawud darurati, sanadi ma'abuta wato tsananin bukata wadanda sun fada cikin kunci, faqadustu suniya bihim fil mahzurati, suna daga cikin waɗanda aka tuge a wajen ababan da aka hana. Ka'ida ta malamai ad-daruratu tubihul mahzurat, shine yace fa amma zawud darurat, sanadi ma'abuta darura waɗanda tsanani yayi tsanani, faqadustu suniya bihim fil mahzurati, yace tabbas an tuge da su fil mahzurati game da ababan da aka hana. Yace wa habka jahilta hadha ta'wila wa lam yabluk kama kila, yace kai yaro ka kaddara cewa ka jahilci wannan tawili, an gane ku wannan fasara, ka kaddara cewa ka jahilci wannan tawili. Wa lam yabluk kama kila, abinda aka fada bai cin maka ba na cewa ad-daruratu tubihul mahzurat, alasta allazi arada abahu fi ma qala wa ma habahu, shin ba kai bane ba dan da ya bujuro ma mahaifinsa game da abin da ya faɗa masa wa ma habahu da abin da yake bance shi da shi na kyauta. La taqudanna ala durrin wa masgabatin likai yuqala azizun nafsi mustabiru wanzur bi ainika hal ardun mu'attalatun minan nabatika ardin haffaha ash-shajaru fa'addi amma tushiru la aqbiya'u bihi fa ayyu fadlin li'udin ma lahu samaru warhal rikabaka ar-rabi'in fami'ita bihi ila al-janabi alladhi yahmi bihi al-madaru واستنزل الري من در السحاب فإن بلت يداك به فليهنك الظفر وإن رددت فما في الرد منقصة عليك قد رد موسى قبل ولا خدير يجي لا تقعدن نسيهر دمها يفنك فلا مكا يجي مكا يجي مكا لا تقعدن على در kar ka yadda ka zauna ka dakile ala durrin a bisa kunci da ya same ka wa masgabatin da yunwa likai yuqala azizun nafsi dan a ce da kai azizun nafsi wato mi madaukakiyar rai mustabir mutum wanda yake mai jimiri kawai ka yarda ka zauna a cikin hali na kunci dan a ce wani hakuri gare shi likai yuqala dan a ce azizun nafsi mutum ne wanda yake mai girman rai ma'ana kaman mai mustabirun wanda yake mai daukan hakuri yace wanzur bi ainika wato kai nazari ka kalla bi ainika da idanka hal ardun mu'addalatun wai shin kasa mu'addalatun awhin hal ardun mu'addalatun shin kasar da take wohintacciya minan nabati game da tsirrai ka ardin daidai take da kasa hafa hashajaru wanda itace suka zagaye ta ta ko'ina ai ba dai ba suke yace wanzur bi ainika idi ba da idanka hal ardun mu'addalatun shin kasa wanda take wohintatta minan nabati game da tsirrai ka ardin haffa hashajaru shin daidai take da kasa wadda itace suka zagaye ta yace fa'addi amma tushiru al-aqbiya bihi yace kauda kai kamanta da abinda wawaye wato suke nuni da shi yace fa ayyu fadli li'udi malahu samar wace fadala icce yake da ita iccen da ba shi da yaya duk iccen da ba shi da ƴaƴa ai ba shi da wata fadala ba shi da wata daraja shine yace fa'addi ka kauda kai kamanta amma tushirul aqbiya bihi game da abin da wawaye jahilai wato suke nuni game da shi ma'ana abin da suke fada yace fa ayyu fadli wace daraja ke akwai liqudin ga icce malahu samar iccen da ba shi da ƴaƴa yace warhal rikabaka arrabi'in wami'ita bihi yace ka labta raqumunka gabarin masauki wami'ita bihi wanda kai kishirwa a cikin sa ila aljanabi zuwa sasannin da allazi yahmi bihi almatar wanda ruwa yake tsiyaya a cikin shi duk inda ka ji kishirwa to ima zaka bar wannan gu ka je inda ruwa yake sauka yace wastanzilir riya yace ka nemi wato saukar arriya koshi min darris sahabi daga kubbugar wato daga tsiyayar as-sahabi gilgije yace fa in bullati yadaka bihi in har an jika hannayenka da ruwan wannan gilgije fal yahnika az-zafaru wato abinda ka rabauta da shi ya faranta maka zuciya ka ji dadi kai murna yace wa in ruditta in ku an mayar da kai yace fa ma fi raddi man qasatun ai babu wata tawaya da aibi da ja da baya fi raddi game da mayarwa da aka maka an gane wa in ruditta in an mayar da kai ba a baka ba fa ma fi raddi man qasatun alaika babu wata tawaya da wani aibi an gane ko a kan kafin raddi game da mayarwa da aka maka. Yace kadurur da Musa qablu wal qadir, ai kafin kai annabi Musa da Qadir an gane ko su ma an mayar da su, sun nemi a karbu bakuncin su an ki karba. Kenan kai ma ba wani aibi bane ba, dan ka nema a taimaka maka ba a taimaka maka ba. Nan insha Allah ta'ala ya kamata mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك.